masu cewa lallaba biya hankali ba za mu lallaba ba 280 za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwala
wurin ga miki kan nan nawa akwai chemistry a cikin su sosai are you sure fantastic
prince production
wai dan muna waka da Hausa suke kin su ba mu visa amma sun manta da cewa Allah ne ke bada dama in Allah yayi maka baiwa sakon ka zai bita ko babu visa duka yaye yana da ruhi buya za ku hana shi ya girma in an hada Hausa da Turanci yare daya ne karko Musa idan kai zaki da kowanne ashe zunubi za a banga da kowanne harshe kai magana da kowanne za a jika dan idan aka fassara Hausa har a ce na maza su fahimta Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full light ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sati Hausa vibes Hausa 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 ni ba kula ta ni ne
ina fada za ku gane
me habdi me dace sare
me dana ki har wata ki nane
to me umma ki min e bimbi
me fudda windu ki kude mabbe
ben yarda ki nane
to ni da bi dan Musa mai
a arewa muna da waka ku duba irin su Musa Akila me kasa so kasa galeri kalma yu mun fi arena Hausa vibe all over international muke cire murya to yanzu kan mun cire kunya in ba ku son waka Hausa ku koma
Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full light ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sati
Hausa vibes Hausa 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 vibes Hausa 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 vibes Hausa 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 vibes Hausa Hausa Hausa
Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa